sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binti Suleimani ya race tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 24 ga watan Oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu zai ba mu kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine ya faɗa a jawabinsa na jiya Lahadi cewa Rasha ce kadai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Wannan harin da ake kyautar zaton na 'yan ta'adda ne da suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar sun kashe akalla mutane 11. Haka kuma za ku ji cewa jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an sako wasu mutane 9 da aka yi garkuwa da su tun watan Satumba bayan sun bayyana a wani faifan bidiyo a yankin Ingilishi na kasar Kamaru.
Wannan abin da muka saba gani ne a nan hakan nan da nahiyar maso harcen Ingilishi. A yau da kullum kama mutane haka ake yi, a sace su, a ɓoye su, a tambaye kuɗi, wasu ma a kashe su ba gaira ba dalili.
Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu yankunan kasar a shekara mai zuwa. Muna kuma ɗauke da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Lahadi cewa Rasha ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya yi cewa Ukraine za ta iya tayar da bom ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro takwarorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom ɗin nukiliya. Kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wani ne tushen duk wani makircin bom ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da samun tsokana daga Ukraine da ke alaka da wani kazamin bom. Wata na'ura ce da ke amfani da fashewar mabambai wajen yaɗa turiri mai lahanin gaske. Lahaninsa bai kai na cikakkiyar fashewar nukiliya ba, amma yana iya yaɗa turiri mai matakan lahanin, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani harin da ake kyautar zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar kusa da kan iyaka da kasar Mali ya kashe mutane 11. Kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai AFP jiya Lahadi, an kai harin ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar ISIS. Wani jami'in karamar hukuma a yankin Bani Bango da aka kai harin ya ce wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun tare wasu manyan motoci uku a wata hanya ranar Asabar inda suka kashe mutane 9. Ya ƙara da cewa mutane 2 da suke kan babur su ma sun mutu. Wani ɗan majalisar dokokin yankin ya kuma tabbatar da mutuwar mutane 11, inda ya ce 2 daga cikin manyan motocin sun ƙone sannan aka tafi da 1. Hare-haren 'yan bindiga sun yi ƙasa 'yan watannin nan a Bani Bango, wanda ke cikin yankin Talibari mai faɗin ƙasa da fama da rashin kwanciyar hankali a yammacin Nijar. An sha kama fararen hula a faɗin da ake tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaro. A watan Nuwamban shekarar 2021, hukumomi sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 69 masu aikin kare kai a yankin. Gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata ƙungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar da ta gabata, inji kungiyar jiya Lahadi. Kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta Sudan SCPS ta buƙaci wata kota a shekarar ta gabata da ta umarci gwamnati ta maido da ayyukan yanar gizo da aka katse a lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Ƙarfin ikon da ya ka cikas ga mika mulki ga farar hula. Sau biyu kotu ta yanke hukuncin cewa a maido da yanar gizon. Amma hakan bai yiwu ba kafin daga bisani a dawo da ita a ranar 18 ga watan Nuwamban bara. Yasir Mirgani, shugaban hukumar ta SCPS, ya shirya kamfen dillancin labarin AFP cewa a miƙa hukuncin janye izinin ƙungiyar ranar Lahadi 9 ga watan Oktoba bayan shafe shekaru 24 tana aiki.
Nan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, an sako wasu mutane 9 da aka yi garkuwa da su tun watan Satumba bayan sun shafe sama da wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a yankin kudu maso yammacin Kamaru. Cikin waɗanda aka sako da limaman coci guda 5 da wata mata 'yan Najeriya da wasu mabiya addinin Katolika guda 3. Daga Yaounde ga wakilin murya Amurka Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Bayan sun shafe sama da wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a yankin kudu maso yammacin Kamaru, an sako wasu limaman coci guda 5 da wata mata 'yar Najeriya da wasu mabiya addinin Katolika guda 3 a yammacin ranar Asabar. Muryar Amurka ta samu tabbacin wannan labari daga bakin Muntari Hamisu, ɗan ƙungiyar farar hula.
Assalamu alaikum warahmatullah. Akwai tabbacin cewa an sake su jiya, su mutum 8 da su ɗan awarin so kama su. An sake su jiya.
Waɗannan tsofin mutane 9 sun samu ƴanci a ƙarƙashin yanayi da har yanzu ba a fayyace su ba. Malam Muntari ya yi bincike sosai kan wannan al'amarin, inda ya yi mana ƙarin bayani kan yadda abubuwa suka kasance.
Lallai ƙauyen can a Manfe akwai wani cocin Roman Katolika wanda 'yan bindiga daɗi suka ƙona shi wata guda baya can. Sun ƙona wannan, sannan kuma suka kama shugabannin cocin da waɗanda suke aiki a cikin wannan cocin kusan mutum 9 suka tafi da su jeje. Wannan tafiya da su jeje suka yi sun tambayi kuɗi kan cewa cocin Roman Katolika za ta ba su kuɗi mai ɗumbin yawa kusan miliyan 60. Ya zawo suka zo suka rage wannan kuɗin, ya dawo kamar miliyan 25. Amma Bishop Nkeya ya ce ina shi bai ga dalilin da coci za ta ba da kuɗi saboda a sako mata mutane ba, domin ba aikin kuɗi take yi ba. Saboda hakan nan su kuma 'yan bindiga daɗi sun ce a so sun riƙe waɗannan shugabannin coci. To kwanan baya nan hakan nan video ya fito na waɗannan shugabannin coci suna roƙon cewa shugaban Bishop Nkeya da sauran shugabannin coci su saka hannu su ga cewa sun yi duk abin da ya kamata a sako su, don ba lafiya suke da shi ba. Papa Roma ma wancan lokacin ya yi magana a kansu, ya ce a saka su a cikin addu'a, a yi musu addu'a saboda su fita, yana kiraya kuma min daga daɗi da so kama su sake su. To wannan abin da muka saba gani ne a nan hakan nan da nahiyar masu harshen Ingilishi. A yau da kullum kama mutane haka ake yi, a sace su, a ɓoye su, a tambaye kuɗi, an su ma a kashe su ba gaira ba dalili. Wannan abin da muke gani shi ne salo ne wanda 'yan bindiga daɗi suka fito da shi na kan mutane saboda su samu kuɗi su ma ta hanyar wannan yaƙi.
Kamar yadda wata majiya mai tushe ta tabbatar, waɗannan masu garkuwa da mutane ba 'yan aware da aka sani a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma da suka shafe shekaru 6 suna neman ɓallewa daga ƙasar Kamaru ba ne. A cikin wannan yanayi na rashin tsaro, tabbas gungun 'yan fashi sun ɓulla kuma suna tsorata mutane da gaske. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfiliu da ƙarshen labaran duniya.
Jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan jiya Lahadi, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana. Kwanaki biyu gabanin zagoyewar ranar juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya kawo cikas ga rikidewar mulkin farar hula a kasar. Mutuwar baya-bayan nan ta farko ta masu zanga-zanga tun ranar 31 ga watan Agusta ta kawo adadin masu zanga-zangar da aka kashe a cikin shekarar ta gabata zuwa 118, a cewar kwamitin likitocin Sudan. An kashe mai zanga-zangar da harsashi da jami'an tsaro suka harba, in ji kwamitin. Ranar talata shekara guda kenan da juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba, ƙarƙashin jagorancin babban hafsoshin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan. Shekara guda kenan da aka gudanar da gangamin adawa da juyin mulkin na kusan mako-mako da kuma murƙushe zanga-zangar da hukumomi suka yi. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da ya shafa sa'o'i 7 ana yi wa wani shahararren otal a garin Kisamo da ke gabar teku. Brigadier General Yusuf Hussein Usman, ministan tsaro na yankin, ya shaida murya Amurka cewa harin da aka kai otal ɗin Tawakkal ya zo ƙarshe bayan da jami'an tsaro suka harbe wasu 'yan ta'addar Al-Shabab 3 masu ɗauke da makamai. Ya ce maharin na hudu ɗan ƙunar baƙin wake ne wanda ya tarwatsa kansa a farkon al'amarin. Ya kuma ce mutane 9 da suka haɗa da fararen hula da sojoji ne suka mutu, sannan wasu 47 suka jikkata. Harin na ranar Lahadi ya fara ne da fashewar wani abu a otal ɗin, sannan kuma wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a ginin. An ji ƙarar fashewar abubuwa da misalin ƙarfe 12:15 na rana agogon yankin. Daga ƙarshe jiya Lahadi, shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana shirin sa na dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da 'yancin cin gashin kai na masu gabatar da ƙara, yayin da yake mayar da martani ga shawarwarin da wata ƙasa ta gudanar da bincike kan zargin cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin da ya gada. An kafa kwamitin bincike na shari'a don binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a tsawon shekaru 9 da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi a kan karigar mulki tun daga shekarar 2009 zuwa 2018. Al'ummar Afirka ta Kudu sun gaji da cin hanci da rashawa kuma na suna son kawo ƙarshensa, in ji Ramaphosa a wani shirin talabijin kai tsaye. A matsayinmu na ƙasa za mu fita daga cikin duhu da wahala. Binciken ya gano cewa Zuma ya bar 'yan kasuwa na kusa da shi da 'yan uwansa Atul da Aji da Rashid Gupta suka wawashe dukiyar ƙasa da kuma yin tasiri kan manufofin da aka fi sani da kama ƙasa a Afirka ta Kudu.
Gaida Sarfi Lahashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu yankunan kasar a shekara mai zuwa. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin wata ziyara da ya kai jihar Borno. Wakilin muryar Amurka da ke Maiduguri Haruna Daudabiyu ya aiko mana da rahoton.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu shiyoyi a tarayyar Najeriya a shekara mai zuwa. Shugaban ya dai bayyana haka ne a karamar hukumar MAFA da ke jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya lokacin kaddamar da wasu rukunin gidaje guda 664 da kuma raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gina da ake kira UNDP haɗa da gwamnatin jihar Borno. Shugaban Muhammadu Buhari ya samu kirjin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa, wato Sai Ibrahim Sulu Gambari, da ya wakilce shi, wanda ya bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari yana nan akan kudurorinsa na tabbatar cewa ya samar da tsaro da inganta harkokin rayuwar jama'a. Taron buɗe gidajen da ya da hukumar raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta gina rukunin gidaje 360 ne, yayin da gwamnatin jihar Borno ma ta gina 304 wanda adadin su ya tashi 664 cikin 804 da ake kokarin ginawa, wanda aka ce ba kammala sauran ba. Taron da ya samu halartar fadan kasar Germany da Sweden da wakilin tarayyar Turai da kuma shugaban hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP da kuma sakataren hukumar raya yankin Tafkin Chadi. Sauran manyan baki sun hada da gwamnatin jihar Yobe wanda mataimakin sa ya wakilta Alhaji Bidi Batte Gubana da Inspector General din yan sandan Najeriya da shi ma commissioner din sandan jihar Abdul Umar ya wakilta wanda dukkan su suka idan zokaci akan muhimmancin zaman lafiya.
Mr. President has promised that by the end of this administration in May next year, peace will be fully restored in the Northeast and challenges of insecurity will be substantially addressed and resolved and reduced to the barest minimum in the rest of the country.
Yace shugaban kasa ya alƙalin cewa a ƙarshen wa'adin sa na shekara mai zuwa a watan Mayu za a samu dawwammamin zaman lafiya a jihar Arewa maso gabacin Najeriya, kuma za a samu raguwar ƙalubale da ake samu na rashin tsaro a sauran sassan ƙasar nan.
And Mr. President has not made any promise which he does not intend to fulfill, insha Allah.
Yace kamar yadda aka san shugaban kasa shi mai cika alƙawari ne a koyaushe, kuma in Allah ya yarda zai cika dukkanin alƙawarin da ya ɗauka, a cewar shugabar fadan gwamnatin tarayya wato Professor Ibrahim Suli Gambari. Bayan kiddamar da rukunin gidajen da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron malaman labari a fadar gwamnatin jihar Borno, inda gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulmi ke cewa
what will happen if ISWAP overtakes the region, the entire African continent will be in problem, the Europe will be in problem. The northeastern states of Nigeria have a total population of about 40 million. Out of this population, about 17 to 18, more than 20 million of this population are young population. It's better we have to address them now. Otherwise, the younger ones will join the ISWAP.
Ya ce me zai faru idan 'ya'yan kungiyar ISWAP suka mamaye dukkanin wannan shiyoyi, dukkanin kasashen Afirka za su shiga matsala. Kashi 17 zuwa 18, wato fiye da mutane miliyan 20, dukkanin su matasa ne, kuma gwamnati ne kokarin tattauna matsalolin su yanzu don mu ga hanyar da zamu bi don kwashe waɗannan matasa akan titina. In ba haka ba kuwa waɗannan matasa za su iya shiga kungiyar ISWAP.
We know you are doing our best, but what we want to know is that we want to know Netherlands donated so amount, EU donated so amount, Sweden, German donated so amount, so that we can come down and sit down and prioritize.
Yace mun sani kuna iya naku kokari, amma abinda muke so mu ƙara sani kasar Netherlands ta bada kudade kaza, kungiyar EU ta bada kudade kaza, ko kasar Sweden ko Germany, zai mu zuna dan mu tattauna irin bukatunmu. Muna so ne mu dinga aikin abinda irin mutanen mu suke bukata, cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Ande bane shanu mace da miji ga kowace mutanen wannan gida da kuma kai yakin abinci ga al'ummar karamar hukumar da ya hada da shinkafa da wake da kuma masara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaya da Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da shirin Ciki da Gaskiya wanda kan bukadin waɗanda suke zargin an zalunce su, yaƙi da cin hanci da rashawa, kare ƴancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu fara duba zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin saman Bauchi da ke unguwar Tsakuwa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai shiga jihar Bauchi, inda wasu mutane mazauna filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi suka koka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Waziru Dogo ya hada baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi filayen ne da shaidu da komai, amma Dogo ya turo da buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi. Waɗanda aka rugujewa gidajen nasu sun kafa wata ƙungiyar neman haƙƙinsu, inda suka buƙaci duk wanda ke da iko ya kawo musu ɗauki don an jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin yanayin damuwa. Wasu daga cikinsu ma sun yi zaman dirshan a gurbin gidajen da aka rusa. Jin wannan ƙorafi ya sa wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya ziyarci wannan unguwa ga kuma abin da aka shaida masa.
Malam Babangida Dillali.
Malam Babangida Dillali.
Na'am, nake dai.
To me yake ciki ne naga wannan wuri ga mutane cirko cirko kuma wurin an rurushe. Me yake faruwa ne?
Ni dai ranan na tafi neman abinci a shekara na ce an zo za a rushe gidaje. Na shi gidaje ake za a rushe gidaje. Ci ba notice ba kuma yake ce eh an fara rushe ma. Ana kore mutane da yan sana'a dukkan mutane. Mutane da suka tare a nan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fudu da riko ana ke fada
eh to kai kaman misali menene naka nan
gidana ne mai gidana yake shi mai dakuna hudu kai dakuna biyar wallahi gidana fadin sa kai kafa 80 bai dare
kuma shi kake nan
na kai shekara 18 ko 17 sanan wannan dan kai 18 ko 17 ina dan nan
ya kai ko ka gaji filin
ni sai ne wallahi da takarda ta agirin a hannun wanda na sai a hannun su misalan da nan ba su mutu ba da nasu kwanda takarda ta da sahanin kowa da kowa da sahanin wanda suka sayar min da sahanin ya'yan su da shaidun sa ni ma da sahanin ya'yan da nawa na kaina da sahanin ƴan uwana cikin takardun da muka saya
fili ne ka saya koko a
fili ne saya na gina na kai shekara kusan 8 na gina kuma ina gina hankalan nan zan buga bulo da tare da gini da kana gina gidana
ana usadik
haka
to na saya fili annan ne kuma na yi gini an zo an rushe kuma ba ga mun ba za a rushe ba ba notice ba bu komi ya ka bani ina daki ne shine aka zo aka kira ni an kawo katakula na saya da aka rushe gidana an ce Alhaji Waziri ya ce nan fili nashi ne shine ya zo ya rushe kawai I mun competition na babani kudi da nayi gini da duka the fili everything ina da record everything da nayi spending anan
assalamu alaikum sunana Ali Gambo ni mazauni ne a gurin nan sannan kuma ni ne secretary na duka community din wannan All Air Street da yake muke zauna a ciki ni ma na ɗaya daga cikin wanda wannan ifla ya shafe su na mallaki wannan gurin ne ta fuskar saya a hannun masu gonakai na sayi wannan fili tun 2008 lokacin da nazo na saye shi na saye shi a matsayin gona ne ma dan akwai gero a shuke na masu gonakin haka na saye shi sai da suka ebe abun su sannan na fara amfani da gurin ran talata ina gun aiki na ina boci ina aiki aboci sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara August sun zo su gurin nan da daman ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe su da ma'aikatan kota haka suka fitar da mutane a gidansu kayan su wasu dumaman su ma yana kan wuta haka suka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukan su da zo da iyalan su su ma'aikatan kota da ƴan sanda suka zo waziri turo su gurin nan waziri Dogo a lokacin akwai wani matar sa mata da ciki wallahi haka suka dambe cikin ta sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rai akai suka fita aka zo aka rasa yanda za a yi bayan nan mutane suka komo gurin su da suka zo suka nuna iyakar su cewa su ga iyakar su a lokacin ma mu duk gidaje mu babu a ciki mun tausaya ƴan uwan mu muka je akai ta fadi tashi har Allah ya kawo sauki a wannan lokacin wannan karan yanzu da suka zo sai suka ce kawai iba gaba daya duk inda gida ne yana gurin nan ka rage ko guda daya sai an dangana da makabartar Christians sannan a tsaya suka zo su suka rushe ƴan sanda suka zo da maka mai da life ammunition har harbi wallahi sai da suka yi suka harba tiya ga mutanen garin da anguwa sun yi da fifi sun zo domin su taimaka al'umma da suke gurin nan haka suka rinka harbi wallahi akwai yanda yanzu sun su mu ataki a lokacin akwai mai gidan da yana gidansa tsirara suka fito da shi ɗan sanda suka yi har yanzu yana asibiti tun ranar har yanzu wallahi baya fara magana ba
sunana Maryam Yakub inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
to me fara
an cuce mu an walakanta mata an walakanta kananan yara ƴaƴan mu sun shirya sun tafi makaranta sun ta ba su din mun ba su dumame sun ci sun tafi sun dawo sun ga gida fular sai rasa gidajen su wannan abin wanda ya daidai da Boko Haram haka aka mana shi a gurin nan yaro ya dawo ya rasa gunda zai shiga mata a waje a titi haka muka rika kwana a waje a guraren nan haka muka kwana malam wani irin zalunci ne wannan dan dai talaka ba shi da galibu shi
to mu dai a tarihi da komai mu ba mu san baban sa da fili a gurin nan ba bamu taba jin labarin cewa ya sai guri a nan gurin ba ya ce wai abokinsa ambassador Jimba shine ya bashi wannan gurin akwai lokacin gwamna MA yana gwamnati a jihar Bauchi mutanen nan muka yi koke muka yi rubutu akai gurin sa ya turo takardar lan ansabi akwai mu tare duwala
area land office.
Area land office ya kawo takarda ya bashi da fulfillment wa wannan guri ba na gwamnati bane ba aka tura gwamnatin jihar Bauchi. Gwamnatin jihar Bauchi muna zaune a nan ta aika mana leta tana buƙatar mu zo za ta zauna da mu a wannan lokacin. Lokacin da dan gidan takara Ali shine commissioner na ran a lokacin. Muka tafi ni a matsayina na secretary da chairman dina da wannan mallam baban gida muka je mulan Ansabe. Da muka je lan Ansabe aka kira waziri bai zo shi ba. Akwai Haruna Barauningi wanda shine in charge da file din nan yake hannunsa. Wallahi tallahi billahi baki da baki muka da shi yace wallahi wannan guba na gwamnati bane ba. A lokacin file din yana nan sai yace kaga certificate ma ba ai certificate a gundan ba shi 2013. Shi kuma yana claiming cewa tun 97 aka bashi filin nan. Wanda yake shaida mana da a ce ma sun san akwai shubar saboda ta bayan gida ma aka bi aka certificate da ba ba za a yi certificate din ba. A lokacin ya ba mu izini muka je aka dauko lawyer da yake shari'a da wayancin mutane aka zo a gaban sa ya jaddada masa cewa wannan guri ba na gwamnati bane.
Kwamishinan labaru na jihar Bauchi wanda lokacin da aka yi zanta wannan yana matsayin kwamishinan ƙasa da safiyo ne na jihar Bauchi Yakubu Barauningi ya ce waziri Dogo da ake zargi da murƙushe haƙin talakawa ya samu izinin yin haka ne daga kotu. Duk da dai kwamishinan ya ce iya labarin da ya sani kenan kuma ba wani rogon bincike da yi.
Mun gwamnati ta ba mutum abin nan fili mutane sun yi trespassing. Ya ji ya samu kotu order kotu ce ba ta cire mutanen nan ba daga gudun. Ita ce demolition gudun order din ta kai executing. Ko ba haka ba ne ya fito abin da ka ga min kenan. Ko shi mutum nan ya je kotu. Kotu ce ya samu abin nan don kotu. Court order.
Haka.
Aha, kotu ce ta ji baba shi ya dau abin nan. Eh sunan ta ka tafi ya je tura gidajen da mako. Kotu ce ba ta ba da instruction. Amma ni abin da
a matsayin ka na komishina
to ni reporter na samu kina Abdulwahab
haka
cewa su wayannan su wanda su yi coaching of course an nuna mi evidence cewa wani abun ba wai yanzu ba ne tun lokacin notice ne ba aka ba shi mallakar wannan gurin
to
kuma recording is there to speak for itself ka gane ko ko ya take possession ko bai take possession ba wannan is subjective verification kuma ku je ku bincika to in any case dai daga baya sai encroachment sai shiga diluza according to report da na samu
haka
ku shiga diluza shi kuma je kotu kotu ta bada yasa iya obtain judgment
haka
kuma kotu ta bada umurni su fita aka ba su deadline ba su fita ba ya koma kotu kotu ta je ta execute.
Masu sauraro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin mutumin da ake zargi waziri Dogo domin jin nasa bangaren labarin. Yanzu a madadin duk wanda aka jibo ruwansu musamman waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasir Adamele Kai da Abdulrahman Muhammad mai sarfi Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla an gaishe ka sarfi Hashim Gumar. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin sa na daren jiya Lahadi cewa Rasha ce kadai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya yi cewa Ukraine za ta iya tayar da bom ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro ta kurorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom ɗin nukiliya. Kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bom ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma assalamu.